لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم القيامة يا كوئن وما سؤال بركة للي الله سبحانه وتعالى يا أيكو من ضنشي صلى الله عليه وسلم دع الأمر نع الدين ودع الله سبحانه وتعالى يرددشي wannan addinin shine addinin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da haka ya ku ƴan uwa masu albarka ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron sa ku riko da addinin musulunci riko na gaskiya ku sani lallai jugadugunku ba za su tseratar da ku ko kawukanku ba za su tseratar da ku daga wuta ba sai da tsoron Allah subhanahu wataala ya ku ƴan uwa masu albarka Quraishawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ne da suke bauta mutane ne da suke yin aikin haji mutane ne har suna aika suna yin umra mutane ne da suke yin sadaka mutane ne da suke sadar da zumunci mutane ne da suke karrama bako mutane ne da suke ambaton Allah subhanahu wataala sun san cewa lallai Allah subhanahu wataala shi kadai ne mai juya dukkan komai da komai sun san cewa Allah subhanahu wataala shine mai halitta sun yadda da cewa Allah subhanahu wataala shi yafi cancanta a bauta masa a miƙa wuya zuwa gare shi amma a lokacin da mutane suka shiga cikin tsanani sai dai abunda su waɗannan Qurayshawa suke yi shine suna ganin ba yadda za a yi a je a ta roki Allah subhanahu wataala dole sai an bi ta kafan wani ko sai an kama kafan wasu a je a roki Allah subhanahu wataala suna roƙon waɗannan gumakan ko suna roƙon waɗannan wanda suke kwanci a cikin kabari ko kuma waɗanda suka rike su a mazaunin su ne wasilar su wanda za su tsaya musu tsakanin su da Allah subhanahu wataala suna yanka dabbobi suna yanka abun hawa ko kuma suna yanka abunci ga waɗannan abubuwan bauta din kuma suna rantsuwa da waɗannan abubuwa bauta din kuma suna neman agaji da neman taimakon waɗannan abubuwan bauta sannan kuma suna roƙon su kuma suna musu addu'a ga waɗannan gumaka ko kuma waɗannan waɗanda suke kwanci a cikin kabari suna nuna cewar lallai yin wannan abun da suke yi shine zai sanya su kusanta zuwa ga Allah subhanahu wataala suna cikin wannan halin ne sai Allah subhanahu wataala ya aiko musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yazo domin ya ƙara jaddada musu addinin baban su annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sannan kuma ya ba su labari ya karantar da su da cewa lallai wannan kusanci da kuma wannan addinin da za su rika shine wadda lallai za su koma da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma wannan aikin da suke aikatawa dukkan sa gaba daya bai cancanta su ringa yin sa ga waɗannan gumaka ba bai cancanta su ringa yin sa ga waɗannan mutanen da suke kwanci a cikin kabari ba iyannan abubuwan da suke yi ana yin sa ne kawai ga Allah subhanahu wataala shi kadai sai suka ki da wannan abun yasa suka zama kafirai suka yi ridda suka bar addinin Allah subhanahu wataala har ya zama na cewa jinin su ya halatta da kuma dukiyoyin su gaba daya wannan yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake su domin ya zama cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wataala ya domin ya zama cewa ba a yin yanka sai ga Allah subhanahu wataala shi kadai ba a rantsuwa sai ga Allah shi kadai ba a neman agaji ko neman taimakon wani sai ga Allah subhanahu wataala shi kadai ba a neman taimakon kowa a inda fi cancanta Allah shine zai yi wannan sai dai a roki Allah madaukakin sarki dan haka dukkan wasu nau'uka na ibada gaba dayan sa ba a yin shi wa kowa sai ga Allah subhanahu wataala shi kadai ya ku ƴan uwa masu albarka wannan yasa malamai suka raba wato tauhidi zuwa gida uku akwai tauhidin rububiyya shine kadaita Allah subhanahu wataala ka sani ka kuma kadaita Allah subhanahu wataala da cewa lalle Allah madaukakin sarki shine mai halitta shine mai azurtawa shine mai jujjuya dukkan komai da komai wannan shine tauhidin rububiyya ka yadda ka sani kuma kai imani ka kudurta a zuciyanka cewa lalle Allah subhanahu wataala shine wanda ya halitta shine kuma mai azurtawa sannan kuma shine mai jujjuya duk abin da ke gudana a cikin duniya gaba daya wajibi ne mutum ya yadda da wannan shi ake kira da tauhidin rububiyya dalili akan haka Allah subhanahu wataala yake cewa Allahu khaliqu kulli shay'in lalle Allah subhanahu wataala shine mahalicin dukkan komai da komai a wani waje ma a cikin suratu hud yake cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha babu wani abun halitta a doron kasa babu wani abun halitta a doron kasa face Allah subhanahu wataala shine mai azurtata duk wani abu da ka sani da yake rayuwa a doron kasa ko menene shi to Allah subhanahu wataala shine mai azurta wannan halitta din babu wani wanda zai azurta ka sai Allah subhanahu wataala dole ka yadda da wannan a wani waje yake cewa wa man yudabbiru al-amr idan da za a tambayi mutane a tambayi wa'annan mushrikan wane ne yake jujjuya al'amura waye mai gudanar da komai da komai waye ke sanya a samu sanyi a samu zafi waye ke sanya dare ya shigo asa kuma sake samun haske rana ya shigo waye ke wannan abubuwa ne fa sayaquluna Allah idan za su bada amsa abinda suke fadi shine Allah subhanahu wataala shine mai wannan domin babu wanda ya isa yace zai juya sanyi ya shigo ko kuma zafi ya shigo ko ai damana ko kuma ai rashin damana ko kuma dare ya shigo ko haske ya shigo babu wanda ya sai wannan idan ba Allah subhanahu wataala ba kenan mun yadda mu yi imani da cewa lalle Allah subhanahu wataala shine mai jujjuya komai da komai anan Allah subhanahu wataala ya kore wa kansa cewa dukkan wani wanda zai zo ya ce shine mai halitta dukkan wani wanda zai zo ya ce shine mai azurtawa to Allah subhanahu wataala ya kore dukkan wayannan abubuwa gaba daya sai Allah sai jingina abun izuwa gare shi gaba daya ya zama na cewa lalle Allah madaukakin sarki shine mai halitta Allah madaukakin sarki shine mai jujjuya komai da komai Allah subhanahu wataala shine mai azurtawa don haka babu wanda ya sai azurtaka sai dai idan Allah ne ya ga dama babu wanda ya sai talautaka sai dai idan Allah ne ya ga dama kenan Allah shine mai azurtawa kuma Allah shine mai talautawa Allah shine mai halitta kuma shine kuma wanda yake jujjuya komai da komai idan kaga wani ya zama mai arziki to Allah ne ya azurta shi in kaga wani ko bai samu arziki ba to haka Allah ya ga dama ya bar shi akan haka dole kai imani da wannan ba wayan mutum bane ba dabaran sa bane yake sa shi zama mai arziki ba wayan mutum bane ko dabaran shi ko wani ikon shi bane ya ko rashin wayonka ko rashin dabaran ka bane yake sawa ka zama baka da arziki ba haka Allah ne yake kudurta al'amuran sa don haka Allah shine mai azurtawa kuma shine mai talautawa Allah shine mai halitta kuma Allah shine mai jujjuya komai da komai dole ne mutum ya yi imani da wannan don haka Allah madaukakin sarki a cikin suratul Luqman sai ce hadha khalqullah wannan halitta ne na Allah wannan halittar da kuke gani da Allah ya ta halitta ya halicci dan adam ya halicci dabbobi ya halicci komai da komai wadannan halittu ne da Allah subhanahu wataala hadha khalqullah fa aruni madha khalaqa alladhina min duni ga dai halittun Allah nan birji Allah kuma yana tuhuma yana cewa to ku nuna mu halit wa'annan allolin da kuke bauta musu wa'annan gumakan da kuke bauta musu wa'annan shehunan da kuke zuwa kaburukan su kuna roƙon su ku nuna mun inda su kuma suka yi nasu halittan aina yake babu shi babu wani wanda ya halitta a cikin su su ma halittu ne nawa na Allah subhanahu wataala su ma Allah ne ya halicce su kuma sun koma zuwa ga Allah ashe kenan wanda yake kwance a cikin kabari baya halatta a roke shi saboda ba zai iya maka komai ba ba zai iya tanada maka komai ba ba zai iya amfanar da kai da komai ba idan da zai iya amfanar da wani da komai kansa ya kamata ya amfana da bai kamata ya mutu ba da bai kamata a busune shi a kabari ba to ya mutumin da ba zai amfanar da kansa da komai ba mutumin da ba zai iya komai ba an je an busune shi a kabari kai balma ku ne kuka busune shi kuma kaje kana roƙon sa ga Allah da shi rayayye ne baya mutuwa yana nan shine mai azurtawa shine mai kaza kai dangadi ma baya daukan shi balle bace me yasa ba za ka roƙe shi to wa'annan gumakan da wa'annan abubuwan allolin da kuke bautawa duk ba su da abun halitta sai Allah subhanahu wata'ala shi kadai Allah madaukakin sarki yake cewa amman hadha alladhi yarzukukum in amsaka rizqa to idan Allah ya rike arzikin sa yace ba zai baku ba to waye zai azurta ku waye shi Allah yana tambaya waye zai azurta ku waye yake da ikon arziki in Allah ya ga dama yace dama nan ba za ta yi albarka ba gaba ɗayanta ka gama shukanka ka gama wahalanka sai kuma za a samu fari waye zai zo hana wannan abu babu shi wannan sai Allah subhanahu wata'ala shi kadai Allah shine mai iko Allah shine mai komai Allah shine mai azurtawa Allah kuma shine mai talautawa da haka ya ku ƴan uwa masu albarka Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa shine wanda ya kage halittar mutane gaba daya da dukkan halittu gaba daya da haka wajibi ne mutane su tabbatar da rububiyya na Allah subhanahu wata'ala ka yadda Allah shine mai halitta Allah shine mai azurtawa Allah shine mai talautawa Allah shine mai jujjuya komai da komai ba haka mutum wajibi ne a gare shi yadda da haka hatta mushrikai waɗanda ba su yi imani da Allah subhanahu wata'ala ba da suka sanya wa Allah subhanahu wata'ala kishiya wajen yi masa ibada sun yadda da cewar fa Allah nan shine mai azurtawa Allah nan shine mai talautawa Allah nan shine mai halittar komai da komai sun yadda da haka Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin suratul zukhruf yake cewa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard da zaka tambaye su wane ne ya halicci sammai da kasai ka tambaye su ka tambayi kowa hatta wanda ba musulmi ba ka tambaye shi wane ne ya kage halittar sama wane ne ya kake hadittan kasa wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna khalaqahunna al azizul alim abinda za su gaya maka shine wanda ya kage halittan sama da kasai da duk abin da ke cikin ta amsar da za su baka shine Allah subhanahu wata'ala ne kaga wadanda ba musulmai ba sun yadda da cewa Allah shine mai halitta ina ga kai kuma kai musulmi a cike nan babu mai azurtawa babu mai talautawa babu kuma mai juya komai da komai babu mai sanya abu kaza ya zama abu kaza babu mai sanya baki ya zama fari babu mai sanya ja ya koma kore sai Allah subhanahu wata'ala shi kadai Allah shine mai juya komai da komai da kasani don haka wajibi ne a gare mu lallai wajibi ne mu yadda da cewar mu kudurta rububiyya ta Allah subhanahu wata'ala a cikin zuciyar mu yi imani da Allah mu yadda Allah shine mai halitta Allah shine mai kaza idan Allah yayi ka ba mai kudi ba ka yadda ka yi imani haka Allah ya kaddara maka me ya kamata dan adam ya ci gaba da yi shine ci gaba da addu'a addu'a kuma tana canza kaddara yanzu Allah zai kaddarta maka kaza tun kafin ka zo duniya amma in kana addu'a kana addu'a ka koma zuwa ga Allah ka yadda Allah nan shine mai halitta ka yadda Allah shine mai azurtawa sai ka koma zuwa gare shi to sai Allah subhanahu wata'ala sai canza wancan kaddarar da ya maka a dalilin wannan addu'ar Allah sai canza maka ita sai ta koma wani abun alkhairi a tare da kai shikenan wannan yake nuna mana duk abin da za ka yi tunda ka yadda Allah ne mai azurtawa to kenan ba za ka je ka roki wani Allah ba domin ya azurta ka ba ba za ka je wani malamin tsubbu ya ce maka sai an yanka kaza wa wani aljani kafin ka samu arziki ba ba za ka yadda ka je wani kabarin wani shehin malami da shi ma dan adam ne irinka yana ci yana sha yana bawani yana bayan gari yana wanka yana kazanta yana majina yana tofar da yawo kamar yadda kake yi kai ma kana bacci yana bacci yana warin jiki kana warin jiki in baka sa turare ba bal ma shi sai fika wari ma yayi kwana uku hudu bai wanka ba yana halwa kuma ka je ka tsuguna ka roke shi alhali dukkan ku halittu ne daga Allah subhanahu wataala kuma shine zaka je ka roka duk wanda kaga yana wannan to bai yadda da Allah cewa Allah shine mai halitta ba bai yadda da cewa Allah shine mai azurtawa ba bai yadda da Allah cewa shine mai jujjuya komai da komai ba shekene ɗan uwa masu albarka dole ne mu koma kin asalin abin da ya shafi tauhidi na bautawa Allah subhanahu wataala shi kadai wajibi ne a gare mu mu koma kan tauhidi tsantsa wajibi ne a gare mu mu kyautata alakar mu da Allah subhanahu wataala yanzu mun san tauhidin rububiyya Allah shine mai halitta Allah shine mai jujjuya al'amura gaba daya Allah shine mai azurtawa Allah shine mai talautawa duk abin da ka sani a duniya Allah subhanahu wataala shi yake in wane ya zama wane haka Allah ne yayi shi haka in wane ya zama ba wane ba haka Allah ne yayi wannan mun yadda da wannan mun yi imani da wannan Allah subhanahu wataala shi ya halitta kuma bayan wa'annan kuma babu wanda ya isa ya halitta idan ba Allah subhanahu wataala bai cancanta aje a roki wani ba Allah subhanahu wataala a khutuba mu na gaba idan Allah ya kai mu zamu zo mu yi magana akan tauhidul uluhiyya tauhidi akan ilahantaka da kuma tauhidul asma'i was sifat Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya tabbatar da dugadugan mu akan tsayuwa akan addinin Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce kuma ya ba mu ikon kauce mata ya Allah muna roƙonka albarkacin wannan rana ta ranar juma'a ya Allah madaukakin sarki kafi mu sani halin da al'umman mu take ciki ya Allah kafi mu sani halin da kasan mu take ciki ya Allah muna masu kaskantar da kai zuwa gare ka ya Allah madaukakin sarki kada ka kama mu da aikin da wawayen cikin mu suke aikatawa ya Allah ka tausayawa al'umar wannan kasa gaba daya Allah madaukakin sarki ka kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya da kuma arziki ya Allah madaukakin sarki wannan kasa ta mu ya Allah duk wasu bala'i duk wasu fitincinu Allah madaukakin sarki ka kare mu daga gare ta ya Allah ka kare kasan mu daga gare ta ya Allah waɗanda suke da hannu wajen lalacewa wannan kasa sun sani sa'annan kuma basu gaya waɗanda ya fi cancanta a gaya musu domin a gyara ba Allah madaukakin sarki kafi mu sani abin da ya kamata ka musu ya Allah madaukakin sarki kafi mu sani abin da ya kamata ka musu in masu shiriwa ne Allah ka shiryar da su idan ba masu shiriwa bane ya Allah madaukakin sarki ka maida kaidin su zuwa gare su ya Allah ka tarwatsa aliyar su gaba daya qumu ila salatikum yarhamukumullah